بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 27 ga watan Shawwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 30 ga watan June shekarar miladiya ta 2019. Wannan shine majalisi na 64 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi. Malam Iraqi yace garibu al-Fadhil Hadith yace wannadru au ma'maru khulfun awwalu man sannafa al-ghariba fi ma naqalu thumma tala abu ubaidin waqtafa al-qutbi thumma hamdun sannafa fa'na bihi wa la takhud bidh-dhanni wa la tuqallid ghayra ahli al-fanni wa khayru ma fassartahu bil-waridi كالدخ بالدخان لابن صائد كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم. الإمام العراقي رحمة الله عليه يجب بياني أكن نوء علم من حديث ونندك قبل مشيني غريب الحديث كما غريب ألفاظ الحديث يا بن بنت دواند أكزاء بايد أكتوى الحديث الغريب wanda sifa ne wal mawsuf sifa ce ta isnadi wannan kuma gharibu alfazil hadis wato kalmomi bayani akan sanin kalmomi wadanda suke zuwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda ba ga magarin larabci ne da aka saba ji ba wanda suke bukatun fassara suke bukatun bincike suke bukatun a koma zuwa ga masana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi kwarewa akan harshen larabci yana sarrafa shi yadda yake so sau da dama yakan faɗi wasu abubuwa waɗanda hatta sahabbai da suka rayu da shi a cikin al'ada ɗaya da al'umma ɗaya da gogewa irin ta al'ummar akan harshe to sukan tambaya me yake nufi da kaza ina kuma ga ƴan baya don haka malamai suka bada muhimmanci wajen yin bayani da faɗaɗa bincike akan kalmomin hadisi shine yace wan nadru kuma an nadru au ma'maru ko kuma ma'maru khulful bisa sabani awwalu shine na farko man sannafa al-ghariba wajen rubuta littafi akan gharibul hadith fi ma naqalu abisa abinda malaman tarihi suka cirato an-nadru anan yana ishara izuwa ga an-nadru ibn shumayl an-nadru ibn shumayl ibn jarsha ibn yazid al-Basri wani babban malami daga cikin malaman nahwu a ƙasar Basra wanda ya rasu shekara ta 203 Abul Hasan ne al-Mazini al-kunyarsa Abul Hasan al-Mazini ɗaya ne daga cikin a'lam wajen kamar yadda zabi yake cewa ahadul a'lami fi ma'rifati ayyamil arab ɗaya daga cikin gwaraza wajen sanin tarihin yaƙi-yaƙin larabawa haka ya goge akan fiqhul hadith da ilimin lugha ta arabiya ya sadu da sarkin Banu al-Abbas al-Ma'mun al-Abbasi kuma ya samu karama a wurinsa sosai an-Nadru ibn Shumayl wannan shine ra'ayin da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi yayi jazmi da shi ya ambace shi a cikin ma'rifatu ulum al-hadith cewa farkon malamin da ya rubuta littafi a cikin gharibul hadith shine an-Nadru ibn Shumayl aw Ma'mar ko kuma Ma'mar shine wato Abu Ubaidata Ma'mar ibn al-Musanna al-Lughawi an-Nahwi Abu Ubaidata wanda shi zaka saka ta'un marbuta Abu Ubaidata Ma'mar ibn al-Musanna shi kuma ya rusu ne shekara ta 209 babban malami ne cikin malaman lughal arabiya kamar yadda zabi yake cewa mishi min a'immatil lugha daga cikin limaman harshe shi ma ya gama da sarkin Banu al-Abbas shine al-Rashid Harun al-Rashid tun a shekara ta 188 Rashid ya sa an dauko shi musamman daga garin Basra an kawo shi garin Bagadaza dan ya koya ma ƴaƴan shi karatu kuma ya samu hazuwa sosai. Sai dai shi yana da akwai mangaro da yawa da malamai suke akan shi. Na farko tukunna ya kasance shi ubiyu ba balarabe bane, wani yare ne daban, da haka yana da bala'in gaba da kiyayya da Larabawa. Shi ubiyun ne kuma yana da ra'ayin khawarija, ra'ayin yi mashuwa gabanni tawaye, har Abu Hatim Ar-Razi yake cewa Mu'amar ibn Musanna ya kasance yana girmama ni saboda tsammanin shi ni ma ba khawarije ne, saboda a garin su na Rayyu akwai khawarijawa da yawa, da yaji an ce dan garin Rayyu ne sai yake girmama shi. Kasan da haka ɗan Shi'a suke da sun ganka mutalan Bazariya. Ni na sha samun irin wannan yanayi, in ka je kana tafiya kana tsayawa a wani gidan mai ko a wani waje, sai ga suna cewa ya labarin malam, sai ka rasa wani malam suke ne, kawai dan sun ji garin ku ɗaya da wani jagoran su. To irin wannan haka yake yi ma malamin hadisin nan Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi alaihi. Sannan aka ce kamar yadda Zahabi ya ba da labari, bai iya Qur'ani da bai iya hadisi ba, yakan karanta Al-Qur'ani yana kallon musafi ma sai ya kuskure, wannan bai cikin kwarewarsa, amma ya kware iyakar kwarewa a harshen Larabci, kuma Allah ya jarabce shi da naqadi duk abin da wani ya faɗa a waka ko a magana, sai ya ce ba haka bane. Shi sa ya tara wa kanshi abokan gaba ba dan kankani ba. Malaman tarihi suka ce san da ya rasu ma rasa wanda za su mishi jana'iza a kai, in banda mutane waɗanda abin ya zama musu dole, kowa haushin shi yake ji, kowa yana jin haushin shi, da haka duk wanda aka gaya ma sai ya tsaki kawai ya ce Allah raka taki gona, shi ma ya ci gaba da harkar shi. Allah shi kyauta. Ya kasance an haife shi kamar yadda aka ce a daren da Al-Hasan al-Basri ya rasu a shekara ta 116 kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya kasance malami ne wanda yake ba shi da tsafta, ba shi da baya cin gayu, bai da kamata malamai, kuma ana tuhumar shi da alaka da maza. Kusan a wannan zamanin akwai waɗannan tuhume-tuhumen da aka yi mutane da yawa zamanin Abbasiya, waɗanda suke bin ƴan Daudu, waɗanda suke wato masu bin maza suna yin aikin mutanen Ludu. Shi ne haka samu wani mawaki Abu Nuwas da aka sani mawaki, yana mishi zambo yana cewa sallal ilahu ala lutin wa shi'atihi aba ubaidata qul billahi amina, yace Allah yayi salati ga annabi Nuhu Lutu da mutanen zamanin shi, wa shi'atihi, ya kai Abu Ubaida ka ce amin, yace saboda fa anta indi bila shakkin baqiyatuhum, ni na san kai ragowar mutanen Lutu ne, fa anta indi bila shakkin baqiyatuhum mun buhtalamta wa qad jawazta 70, tunda ka balaga har zuwa yanzu da ka wuce shekara 70 na san cewa kai ragowar su. Haka ya mishi wannan zambo yace fa anta indi bila shakkin baqiyatuhum mun buhtalamta wa qad jawazta 70. Allah shi kyauta. Wannan shine Abu Ubaidata Ma'mar ibn Musanna a takeice kware da gaske, malam Ma'mar ibn Muhammad ibn Musanna al-Lughawi. To ko dai shi ko An-Nadr ibn al-Athir da Muhibb al-Tabari dukkanin su suna ganin wannan nabi ne a cikin maganganun su, suna ganin shi nabi nan wato Ma'mar shine ya abin nan, amma malamai sun furin jayar da wancan musamman muka kira cewa ya riga rasuwa, duk da yake ba dole bane ya zama haka, amma an furin jayar da An-Nadr aka ce khulfun bisa sabani tsakankanin malamai awwalu man sannafa al-ghariba, dayan biyun su shine farkon mutumin da ya rubuta littafi akan garibul hadith fi ma naqalu a cikin abin da malamai suka cira to thumma tala Abu Ubaidin, shi kuma wannan Abu Ubaidin biduni ta Abu Ubaidin wato Al-Qasim ibn Sallam, babban malamin Al-Qasim ibn Sallam, duk da yake kafin Abu Ubaidin an samu wani wanda ya yi kokari na yin haka, shine wannan Al-Yazidi Abdullahi ibn Yahya ibn al-Mubarak Al-Adawi Al-Yazidi, wanda ɗan gidan wani waziri ne mai suna Yazid ibn Mansur, abin nan Al-Himiri, amin wannan Yazid ibn Mansur Al-Himiri ya kasance mai gidan baban shi malamin ne. Malamin yana zama tare da wannan waziri, to sai ake ce mishi Al-Yazidi, suna ya bi shi. Shi wazirin, wazirin Mahdi ne, sarki Mahdi. Sunansa Yazid ibn Mansur Al-Himiri. To shi ma wannan malami yayi wani rubutu, duk da yake malaman tarihi ne suke ambata shi, amma ba a cidda shi ba tukunna har yanzu. To sai kuma Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, wanda babban malami ne, shi malamin hadisi ne, kuma malamin fiqh ne, malamin lughal arabiya ne. Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, wato malamin da ya karantar da malaman lugha da malaman hadisi, da ya karantar da su, babban malami ne cikin malamai. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Abu Ubaidin, bayan shi Al-Qasim ibn Sallam ya rasu shekara ta 224. Yana da hadisi ma a cikin Sunan Abi Dawuda, shine mai littafin Kitabul Amwal, wanda yake magana akan Islamic Economics, da kuma yana da littafi baya ga shi akwai Fada'ilul Qur'an, sannan akwai Gharibul Hadith, akwai Gharibul Qur'an, littafai kala daban-daban. Abu Ubaidin babban malami ne, Allah ya gafarta mai. Bayan shi kuma malam ya ce waqtafal Qutabi, sai kuma Al-Qutabi ya busawu. Wannan Al-Qutabi yana nufin shine Abu Muhammad Abdullahi bin Muslim ibn Qutaiba, sai danganta shi zuwa ga kakansa, dan akan yi haka. Kamar yadda misali wannan malamin su Bukhari wannan ibnu ne sunan shi ne ma Muhammad ibnu Maslamat al-Qanabi, Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi, kaga Qanab din kakansa ne, Abdullahi ibn Maslamat ibn Qanab, sai a ce al-Qanabi, kamar yadda za a ce wancan al-Umari, jikan Umar haka. To irin wannan ne, shi ma sai aka ce mishi, sai anan sai ya amfani da wannan lafazi, ya ce Al-Qutabi, wato ibn Qutaiba, ibn Qutaiba, Abdullahi ibn Muslim ibn Qutaiba al-Dinawari, babban malamin nan wanda ya rasu shekara ta 276 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Shi ma sai biyo sawu, yana da Gharibul Hadith nashi din nan, ana ziga shi kwarai da gaske, ana ganin darajarsa saboda ya tattara abubuwa da yawa. Thumma Hamdu, Hamdu akan karanta Hamdu, akan kuma ce Hamadu, Hamad ko Hamd, shine wato malam Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim, wanda aka san da suna Abu Sulaiman al-Khattabi, mai littafin Ma'alimus Sunan da sauran littafai. Wannan malami ne shi ma shakundum. Abu Sulaiman al-Khattabi ya rasu shekara ta 388, mai malami ne sosai Hamadun Abu Sulaiman al-Khattabi. Ana shi ma wannan ana danganta shi ne zuwa ga Umar dan Khattab, shi sai ake ce mishi Al-Khattabi, babban malami ne, mun yi magana akan shi a baya. To bayan shi kuma malam bai ambata ba, akwai Abu Ishaq al-Harbi. Abu Ishaq al-Harbi shi ma yana da Gharibul Hadith, ya ci gaba da cewa sannafa, thumma Hamdun sannafa, sannan Hamdu shi ma ya rubuta, fa'ana bihi, ya kai ɗalibi mai koyan ilimin hadisi, ko malami mai bincike, ko masani, fa'ana bihi, ka baiwa Gharibul Hadith muhimmanci, saboda ba za ka iya fahimtar hadisai ba tare da ka fahimci abin da ke cikin su na kalmomi ba, ka ba shi muhimmanci. Malamai kuma suna muhimmanta wannan ilimi, ba sa wasa da shi, kuma ana aibata wanda yake malami na hadisi wanda bai san shi ba, kamar yadda ake aibata sauran malamai idan suka samu matsala a kai. Amma abin ya fi zama aibi a ce ga malamin hadisi kuma yana fassara wasu kalmomi ba tare da ya bi ka'idar da ake bi ba. Ya ce fa'ana bihi, ka ba da muhimmanci da shi, wala ta khud bi dhanni, karka kutsa da zato, karka kutsa da zato da shaci fa'i, kawai dan kaga la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi himari. To da a islamiya kake ko ka ce wa mata ka dauka iya nan ne, ai Allah bai karban sallar mai haila sai ta saka jaki ba, aka ce wani ya ce ba. To na farko tukunna himar wacce ce ha'id, tukunna ha'id, kaga ai mai haila ba ta sallah dama, da haka hadisin ba yana nufin mai haila san take haila ba, yana nufin kamar da muka ambata je ne sifa ce mushabbaha ta balaga ta kai ta dinga yin haila baliga ake nufi ba wai wanda take cikin halin jini ba sannan kuma khimar ne ba himar ba haka wancan da yaje dinga wanke ma majaki ɗan maraina ko to irin wannan suna nan da yawa zaka ta samun kurakurai haka da mutane suka yi kuma wani abin bambancin dugo ne ko wasali dugo ko wasali kamar misali qadahun da qadihun qadahun da qidihun akwai mai fathatan akwai mai kasratan qadahun qidihun in mutum bai hankali ba sai ba waccan fassara wannan kaga al qadah al qadahu mahayi arraki al qidihu qidihu abin kofi haka sannan akwai qid mai dauri qid qidahu qid akwai mai qidhu mai dauri akan dalo shi kuma kibiya ne as-sahmu shine qidhu to irin waɗannan dole sai mutum ya kokari ya fahimce su dan kada ya je ya dinga kwakyara to kuma fahimtar su ba wai da molanka ba a'a da komawa zuwa ga menene malamai suka fada shi sai ya ce wala takhud bidhanni kar ka je kana kutsawa da zata zace wala tuqallid ghayra ahli al-fanni ko kuma ka makare waɗanda ba su ne masana fannin ba wato waɗanda suke ƴan arabiya zalla wanda ba su da rabo a cikin asalin larabci ko kuma wata kila ma ba ƴan arabiyan ne zalla ba wa khayru ma fassartahu bil warid kafin mu ji can jama'a akwai bayan wannan tafin da ya ambata akwai littattafai da dama waɗanda suke ana amfani da su a wajen garibul hadith za mu ishara zuwa ga wasu su bari mu karasa baitocin tukuna yace wala takhud bidhanni kar ka kutsa da zato wala tuqallid ghayra ahli alfanni kar kuma ka dinga kalewa waɗanda ba su ne ahli fanni masana ilimin da ake bukata a wannan wajen ba wato ya zama malamin ya san hadisi kuma ya san arabiya shine yake da ta cewa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ka duba ka ga dai gogewa Imam Ahmad a wajen fiqh da hadisi an tambaye shi garibul hadith sai ya ce salu ahli al-gharib ko salu ashabal gharib ku je ku tambayi waɗanda suke su ne ƴan garibi masu ba da muhimmanci ga wannan fannin fa inni akrahu yace ni ina jin tsoron an atakallama fi qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam bidhanni fa akhta ina jin tsoron kada ne magana da zato a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhta inje ne kuskure Imam Ahmad kenan fa wannan Ibn Hanbal haka al-Asma'i wa huwa man huwa Asma'i wanda kusan duk waƙar larabci da aka yi daga jahiliya har zamanin shi akan shi take an ce urduza kawai ya hada tafi kala 10,000 akan kanshi amma an tambaye shi wani abu akan hadisi sai ya ce ni dai bana fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin tsoro kada ne kuskure amma dai kalma kaza ma'anarta a gun larabawa kaza ne saboda implication din idan ka je ka fassara ba daidai ba za ka isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a akasin abin da ya faɗa wanda wasu suna ganin haka na iya bayuwa zuwa ga ƙarya ka mishi ƙarya ba abin da yake ba kenan an yi rangwanta ne a ce kai kuskure amma idan an so a tsananta ko a yi tawili sai a ce kawai annabi ƙarya domin ka faɗa ka ce ya ce kaza shi kuma alhalin ba haka yake ba ina fata mun gane wannan to wannan musamman kuma yafi faruwa ga mu dalibai da waɗanda muke masu rauni da sauransu muna jin kunya da nauyin ya zama bamu sani ba musamman idan mutum yana tsakankanin waɗanda suke ganin girman sa ko daliban shi ko matan islamiya sun tambaye shi wani abu yana jin kunya a ce bai sani ba sai kawai ya tsaurin ido ya ce kaza ne sai dan ba haka bane wannan ba karamin ta'annati bane jama'a ka ce musu baka sani ba domin duk abin da aka tambaye ka a matsayin ka na mai bada fatawa ko malami dama ɗayan abu biyu ne ko ya zama ka sani sai ka faɗa ko ya zama baka sani ba to shi ma cewa baka sanin nan ba shi ma ilimi ne ko mun gane ya fi zama daidai fiye da ka amsa domin ka amsa ta yi amsa ta zama daidai ko ta zama ba daidai ba amma ka ce ban sani ba ta fuskar rashin sanin ka daidai ne tunda iya abin da ka sani kenan tunda hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban sani ba kuma adri ma yuf'alu bi wa la bikum haka yake cewa la adri tubba'un malikum am nabiyyun, ni ban sani ba tubba'u sarki ne ko annabi, ni ban sani ba. Zaka cewa baka sani ba ba wani abu bane. Imam Malik an kawo mai tambaya ta fi 40, a ciki aka ce guda 5 ko 6 kawai ya iya sani, sauran duka ana karanta yana cewa ban sani ba, ban sani ba, har suka ta mamaki. Imam Malik kai yanzu a taso tun daga kasar Yemen, a zo kun ga tambaya ka ce baka sani, sai ya ce ban sani ba. Ku je ku rubuta ayyanku su gada, kowa ya ji labari a zuriyar ku har tashin alkiyama cewa ban sani ba. Sun makana maza to da kan baka sani ba, sai ka ce ka sani ba cikin sauki, sai kuma ka lallaba sai ka je ka karanta. Yafi sauki, babu wani iskali a ciki. Fa ana bihi wala taqud bil dhanni wala tuqallid ghayr ahli al-fani, yace wa khairu ma fassartahu bil warid, mafi alkhairin abinda zaka fassara al-gharib shine da abinda yazo a cikin riwaya, bil waridi abinda aka ambata a cikin riwaya yafi kuma ba da fassara mai kyau. Wato shi da kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara, a tambaye shi sai ya fassara, kaman suka ce mashi yace wa yaj'a annallahu wa yaj'alannallahu fi qulubikumul wahana, Allah zai sanya muku alwahan. Sai suka ce wa mal wahanu ya rasulullah, kila mal wahanu kala hubbud dunya wa karahiyatul maut. To kaga yanzu ya ba wahanu wani wata ma'ana ta musamman, to wannan kuma ma'ana ta fi inganci. Irin wannan yazo a cikin hadisi a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara. Na kasa da shi shine fassarar wani ne riwaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai wanda zai ce ya'ani kaza, ya'ani kaza, kamar yadda makanta ce da yace rifqan bil qawari, sai aka ce qala abu kiraba ya'ani nisa wa ya'ani da'afatan nisa. Ina fata mun gane. To wannan yafi inganci fiye da na kasa da shi. Yace kad dukhi, kamar lafazin ad-dukh bid dukhani, wanda aka fassara shi da ad-dukhan libn sa'id a hadisin ibnu sayyad, wanda hadisi ne sananne yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi, na wannan wani dan karamin dujal haka da aka yi a garin Madina, wanda yake da tsatsabibanci din nan, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ainihin wato tahaddi cewa mena ma za khabba'atu laka, mena boye maka a hannuna, sai ya kasa fadan menene. Sai Annabi yake ce mishi la ta'adwa, ba za ka wuce matsayinka ba. To a wannan ne yazo lafazin da yazo fadan da yana so ya bada amsa, sai ce ad-dukh, ad-dukh ka boye ad-dukh ne, hayaki ka boye. A wata riwaya an ce ba shi ne fada hakan ba, shi ya kasa fadan komai ne. Akwai dai maganganu da yawa akan hadisin da ma'anarsa da sauransu. Almuhimu dai shine shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama khabbatu laka ad-dukhan, wato a wajen fassara ad-dukhan din ma akwai maganganu. Shin ad-dukhan hayaki haka ga magarin hayaki, ko kuwa wani abu daban, ko kuma yana mishi magana ce ma'anawiyan? Domin suratul dukhani a cikinta akwai bayanin zuwan Annabi Isa, yana mai ishara zuwa ga in ma kai ne dujaltu Annabi Isa ne zai kai tare da kai kashe ka, in ma ni ban kashe ka ba. Akwai da maganganu da dama da malamai suka yi, su Khattabi da makamantansu, yace kazaka inda Tirmidhi, ya zo da wannan fassarawan a wurin al-Imam Tirmidhi. Tirmidhi ya fassara, ya ruwaito wannan fassarawan. Wal Hakim, shi ku Abu Abdullah al-Hakim fassarahu, ya fassara shi al-jima'a, tarawa da mace, wa huwa wahid, yayi kuskure a wajen. Malamai suka ce ad-dukh bai zuwa da ma'anar jima'a, amma shi ya faɗa haka, kuma yace wasu malamai ne suka gaya mishi, da haka malamai suka yi ca akan shi cewa abin da ya faɗa ba daidai bane. In ya zama yanzu ka duba ga Abu Abdullah al-Hakim ne saburi ya fassara wata kalma ba daidai ba, kuma an samu wasu malamai su ma sun samu irin waɗannan kurakuran. Za mu ji wasu misalai da malam zai ba mu a cikin sharhi. Sai a samu babban malami sai ya fassara wani abu, sai a tarabba daidai bane, kuma sai ya gina fassara, ya gina wannan wani hukunci akan wannan kuskura. Kaman dan iya tuna wata magana da Ibn Hajar ya kawo ga malaminsa Al-Bulqini akan wani hadisi da yake cewa ƙarshen zamani za a samu mutane za su fita daga gari su je su tsuguna a gindin wani dutse, su tsuguna saboda fitintun da suka yawa, kuma Allah ya darkake musu dutsen. To sai ya zo da alam dutse, wato abu wanda yake haka, wa alamat, wani abu da yake za a iya gane gari ko waje da shi da ake kwatance da shi. Da shi kuma da ya zo sai ya wasalce alam ɗin nan da il na ilimi, sai gina sai canzawa hadisin ma'ana gaba ɗaya cewa wannan hadisi shi ma yana ishara zuwa ga rasa ilimi a ƙarshen zamani. Kaga abu ce matsala ce tabbatacciya, ilimi zai dashi, za a rasa malamai, za a yi kaza, matakai mabambanta. Amma dai wannan hadisin ba magana da yake akai ba, har sai ya ce to kuma wannan na nuni zuwa ga rasa ilimi yana iya faruwa ko dai ta hanyar mutuwar malamai kamar da wani hadisi ya nuna, yace ko kuma ta hanyar wulakanta malamai, a dinga daura manya jahilai, mutane jahilai akan malamai. To dimu a wajen ba a ce su malamai ne za su mutu ba, ilimi aka ce shi a bisa yadda ya wasance shi. To duk sanda aka samu irin wannan ya faru da malamai, kai sai ka dau izina cewa kai kuma da kake dalibi ko mai koyo ko gama garin mutum, to ina kuma ga kai. Da haka sai an bi takalmin sosai game da matsala. Littattafan da nake so na mana ishara zuwa gare su daga cikin littattafan wato Gharibul Hadith, waɗanda ake amfani da su wajen Gharibul Hadith, akwai waɗanda suke littattafai ne sanannu. Alal misali akwai al-Imam Abu Mansur al-Azhari, yana da littafi akan Gharibul Hadith, yana da kuma kamus gama gari, shine abin nan gashinan muna nan da shi, yana nan da yawa kwarai da gaske, sunan shi ya bace min yanzu, subhanallah, gashinan da yawa wajen mujalladi 20 muna nan da shi a maktaba mu dinnan, yanzu nan sunan shi ya guduma kwakwalwa, Abu Mansur al-Azhari. Sai kuma Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj. Abu Mansur ya rasu shekara ta 401. Akwai Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi da aka sani, wanda shi kuma rasuwarsa ƙarshen ƙarni na 6 shekara ta 597, shi ma yana da Gharibul Hadith, wanda sananne ne, ana buga shi a cikin mujalladi 3, muna da shi shi ma a maktabar mu. Sannan akwai wani malami mai suna Abu al-Fadl Muhammad Ibn Nasr al-Baghdadi, wanda shi ya riga Ibn al-Jawzi ma rasuwa shekara ta 555 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, Allah ya masa rasuwa, shi ma yana da Gharibul Hadith. To idan kana neman kankat game da Gharibul Hadith, littafin da bai yiwuwa a ce kana karatu a cikin hadisi, ko kai dalibi ne, ko kana dai da wata alaka da ilimin hadisi, fiqhun hadisi, ko ta yaya ne a ce kuma ba ruwanka da shi, to akwai gibi sosai, shine littafin Abu Sa'adat al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn al-Athir, Ibn al-Athir al-Jazari, shine An-Nihayatu fi Gharibul Hadith. Domin shi kuma Ibn al-Athir da ya zauna dukkan littafan da suka gabace shi gaba ɗaya, ya ɗauko su ya haɗa su guri guda, ya tace su ya tsara su, gani ana buga shi a cikin sifili guda 5. Ibn al-Athir ya rasu ne shekara ta 606 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon ƙarni na 7. Babban malami ne, masanin fiqhu, masanin hadisi, babban bashafi'i, yana da littafi Jami'ul Usul, yana da kuma wasu ɗan uwa guda 2 su ma malamai. Daga cikin su akwai malamin adab, akwai malamin tarihi, akwai Ibn al-Athir al-Mu'arrikh, shine Izzuddin kenan ko mai tarihi. Akwai kuma Diyauddin, shi kuma shine malamin adabi wanda yayi aiki da gwamnati, da haka suka zama ba sa shiri da shi wannan malamin, shine Diyauddin Ibn al-Athir mai al-Mathalus Sa'ir. Shi dukan su uwarsa ɗaya, ubansu ɗaya, haka uwarsu ta fi su uku, kowa gingimin malami ne, kowa a cikin su. Shi Ibn al-Athir ya samu larura a rayuwarsa, ya gamu da cuta kamar in a zamanin ne sai a ce hawan jini ne, domin ya samu falit, ya samu stroke kusan shekara da shekaru, yana zaune ne muqaddam, yana zaune saboda cutar da ya samu ta al-falit, Allah ya gafarta mishi. To littafin shi na An-Nihayatu fi Gharibul Hadith yana da tsari sosai, bayan jiran ta shirya akan huruful mu'jam, wato alif ba'i, sannan kuma yakan kawo ya fassara maka fassara mai sauƙin fahimta, sannan kuma zai ta kwararo hadisin da irin kalmar ta zo da dukkan juyawarta, wataƙila ma hadisin da ka karanta wanda ka gaza fahimtar wata kalma sai kaga ya kawo shi yace wa minhu daga cikin irin wannan kalma akwai wuri kaza sai ya fassara maka sai kaji kai ka tashi salin alin sai kaji kai wata ajiye zuciya kawai ya huta sheka babu shakka biyuwa dalibi mai bincike ko mai nazari ko mai karatu ya iya wadatuwa daga littafin Ibn al-Athir al-Jazari shine an-nihayatu fi ghayb al-hadith Allah ya gafarta mishi sannan al-Imam al-Iraqi din nan mai alfiya kamar yadda daliban shi suka ba da labari su Sakhawi cewa yayi niyyar yayi gyare-gyare da ƙare-ƙare a cikin littafin akwai wani wanda ya mishi zai shi ma muna nan da shi a nan Ibn al-Iraqi yayi ne ya mishi har Sakhawi ke cewa su sun ga ma muswadda amma dai a iya rayuwarsa bai samu ya ƙara son na aiki ba akwai wani malami duk da yake ana ganin sa matsayin dan bid'a shine Zamakhshari Jarullahi Zamakhshari rahmatullahi alayhi malami ne iyakar malami amma kuma ya samu matsala ta fuskar aqidarsa ta Mu'tazila wanda yake itizazi da ita yana kare ta a cikin littafin shi musamman a tafsirin sa Al-Kashaf to yana da Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadith Al-Fa'iq wato littafin da yake yafi sauran yayi fice Zamakhshari ya rasu ne shekara ta 538 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a ture shi a gefe wajen wannan aikin saboda Zamakhshari gogaggen malamin lugha ne da adab kuma masanin ilmomi mabambanta daka shi ma ana itina'i da shi haka Al-Qadi Iyad ibn Musa Al-Yahsubi wanda ya rasu shekara ta 544 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Qadi Iyad dai ka sani mai sharhin Muslim mai al-shafa al-shafa da ake cewa da Hausa al-shifa bi wafa'i huquqil mustafa tarihin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da littafi gharibul hadith na musamman shine masharikul anwari ala sihahil athar wanda shi ya takaitu ne akan gharibul hadith da ke cikin Bukhari da Muslim da Muwatta to wannan shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske masharikul anwari ala sihahil athar sannan akwai wani malami shine Abul Walid ibn Sabuni shi kuma yayi gharibul Bukhari gharibul hadith shi ne Bukhari ne kawai shi kuma ya rasu ne shekara ta 423 wadannan ina fadan wadanda akwai su ne a kasuwa akwai su bugaggu banda wadanda suka bata ko aka neme su aka rasa akwai wasu da tafai wadanda kamus ne ga magani ta fuskar kada ce wasu kamus amma kuma su ma ana amfani da su wajen fahimtar kalmomin hadisi akwai littafin as-siha na al-jauhari akwai kuma littafin qamusul muhit na fayruzabadi da sharhin sa na az-zabidi murtada az-zabidi shine tajul arus min jawahir al-qamus duk waɗannan tafan muna da su a maktaba mu dinnan wallahi alhamdu Allah ya gafarta mala albani su abin da yasa ake amfani da su saboda malaman wajen fassara kalmomin sukan bujiro da kalmomin da ke cikin hadisai bayan sun gama fassara shi a gama garin larabci kuma sai su ce to yazo a hadisi kaza da ma'ana kaza yazo a hadisi kaza da ma'ana kaza da aka sai zama su wannan tafin suna da fuska biyu ana amfani da su a matsayin kamus gama gari mu'jam gama gari kuma ana amfani da su a matsayin qawamis arabiyya to baya ga wannan ya kamata mu fahimci wani abu kuma har ila yau shine fahimtar kalma kwaya daya a cikin watin hadisi kuma tanin shi ba dole ya baka garanti na ka fahimci hadisin da haka shi sakaccen ya ce wala tuqallid ghayr ahli al-fanni wataƙila ka fahimci kalmar kwaya ɗaya amma ba za ka yi fahimtar hadisin me yake nufi a jumlace ba da haka dole kuma sai ka hada da tattafan shuruhu na hadisai waɗanda suke suna magana akan hadisai sharhin su dalla-dalla to shine nake so in karanta mana wata magana a nan wacce As-Sakhawi yayi a cikin wannan sharhi nashi na Fathul Mughith bi sharhi Alfiyatul Hadith gashi a cikin mujalladi ne wannan na 3 bugun maktabatu Darul Minhaj yana cikin maganganu a cikin waɗannan mas'alolin bayan da ya kawo maganganu da yawa akan misalai na gharibul hadithi da sauransu sai yake cewa وقد تكلم البدر بن جماعة في مختصره فيما يتعلق بفقه daga shafi na 427 yace badr ibn jamaa okay kafin nan da yace wa wara al ihaqati bima taqaddama bayan ka fahimci abin da ya gabata na batu akan kalmomi da ma'anarsu da yadda ake gane su da inda ake samu su shine maganar da ya gabanin nan yace kuma bayan shi wajibi ne al ishtighalu fi fiqh al hadith ka shagaltu da kokarin fahimtar mene hadisi yake nufi fikihun da ke cikin sa wattanqibi amma tadammanahu min al ahkam da yin bincike akan abin da ke cikin hadisi na hukunce hukunce wal adabi da ladubba al mustanbata minhu wanda malamai suke tsakurowa hadisi kwaya dai sai a tsakuro fa'ida wajen 100 a cikin sa fa'ida yanzu kamar hadisin da muke ishar muka kwatance da shi jiya hadisin Umar na zuwa wa'azi da yayi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'isa Ibn Hajar kada ya fitar da fa'ida wajen 40 a cikin shi banda wadanda ya kawo daga sauran malami kamar hadisin Ummu Zar'in iyad hal tafiye mushi musamman akan sharhin hadisin Ummu Zar'in kawai dinga kawo gaba 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 fa'ida sai ga hadisi layi daya ko layi daya da rabi suka ga sharhin shi ba kankani bane kana so ka gane kwatancin wannan kan dauki kawai akalla dauki littafin Ibn Rajab shine Jami'ul Ulum wal Hikam ka ga inda yake wa hadisi kwaya daya kalaile ce akan shi gaba daya sai ka manta ma me yake me yake so ya kai ka gare shi saboda ya zurfin abin da suke fada to wajibi ne a kula da kokarin fahimtar fiqhun da ke cikin hadisi da kuma bincike game da hukunce hukuncen da malamai suka tsakuro daga ciki waqata kalamul badr ibn jamaa fi mukhtasarihi fi ma yata'allaqu bi fiqhi badr ibn jamaa yayi magana a cikin mukhtasar da yayi malittafin ulumul hadis yayi magana akan fiqh shine al manharur rawi ke shine littafin mukhtasar na ulumul hadis na malam ibnu salih da badr ibn jamaa yace wa kayfiyatul istinbat minhu da kuma yadda ake ciro hukunce hukunce ana raba hadisi ne gaba gaba kalma kalma ake kallon shi sai ai ta gano hukunce hukuncen da suke ciki walam yutil fi zalika yace amma shi bai tsawaita ba shi badr ibn jamaa wal kalamu fihi mutaayyin yin magana akan wannan mas'ala da fahimtar ta abu ne wanda yake wajibi wajibi ne ai magana akai wajibi ne kuma a tsaya a fahimci yadda ake a koya ma dalibai yadda ake istinbati a cikin hadisi wa zakara shurutahu ya ambaci sharuddan shi badr ibn jamaa din liman balaga ahliyatahu zalika ga wanda ya cancanta ya kai ilimin shi ya kai yana da qualification a ilimance ne ya kai haka yace wa hadhihi sifatu al-a'immatil fuqaha wannan fahimta hadisi da gano fiqhun sa da iya istinbati a cikin shi shine siffar limamai masana fiqhu malaman fiqhu wal mujtahidin al a'lam malamai mujtahidai waɗanda suke tuwa tutocin addinin Allah kashafi sai fara da limamu mazhabin shi sai kuma imamu shafi rahmatullahi alaihi wa maliki da malamin shafi'in shi ma imamu malik ya fara daga gida ne kaga da ya kamata ya jera su watakila bisa darajar su a shekaru ko bisa wane na gaba da wane amma sai ya fara da malamin shi sai da ya ambaci shafi'i limamin mazhabin sa yace ka shafi'i wa malikin wa ahmada kaman shafi'i da imam malik da imam ahmad duka waɗannan malaman fiqhu ne malaman hadisi ne mujtahidai ne wal hammadaini da hammadu dan zaid da hammadu dan salama was sufyanaini da sufyan dan uyaina da sufyan ibn sa'id ibn thauri wa ibn al mubarak da al-imamu ibnu mubarak shaykhul islam abdullahi ibnu mubarak al-khurasani wa ibnu rawiya da isaqa ibnu ibrahim al-hanzali ibnu rawiya wal auza'i da malam abdurrahman al-auza'i wa khalqin min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin da wasu halittu cikin wanda suka gabata da wanda suka biyo baya irin su bukhari irin su baihaqi irin su daruqutni irin su al-imamu abu dauda waɗannan dukan su sun kware game da sanin fiqhun hadisi irin su ibnu hibbana irin al-imamu shaykhul imamu al-a'immati ibnu khuzaima da makamantan su malamai ne masana na gaske shi sa akwai jahilci wanda ya kanta ga mutumin da zaka ji yana cewa wai malaman hadisi ba su san fiqhu ba bisa abin da yake faɗa bane ko kuma ya kuntata ma'anar fiqhu ya kuntata zuwa ga wannan abin da yake kallo kawai wannan fiqhu na abin nan na mazhaba wanda ake rubuta shi kawai a ce babun farillan alula guda kaza ne farillan sallah guda kaza ne ya kuntata ma'anar shi zuwa ga wannan amma asalin duniyar fiqhu na fahimta addini yanda Allah yake manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din to wannan malaman hadisi suna da nasibul asad su suke da lion share a cikin wannan abu ai ga san ko aka ce lion share shine daga 51% ko wannan kana da shi ma akan fani zaka yi canza kamfanin suna to su suke da wannan lion share din yace wa fi zalika aidan tasanifu kaseera to tunda waɗannan malaman sun shude amma an taskace maganganun su kuma zaka iya riskan magangana ina zaka same su shine zai mana ishara yace akan haka akwai da tafai da yawa katamhidi kamar littafin at-tamhid imafil muwatta min al-ma'ani wal asani shine littafin ibnu abdul barri kenan da aka sani wannan bai bukata wani ta'rifi wal istizkar da kuma littafin biha ila wal istizkar fi madhahib fuqaha al-amsar na ibnu abdul barri yace kilahu mal ibnu abdul barri zaka ji fiqhu mai yawa ibnu abdul barri ya fara yin at-tamhid ne yayi shi da yawa ana buga shi a cikin mujalladi 18 akwai da ake buga shi na da 12 to kuma sai ya zo ya rairaye shi wai shi a ganin shi alisi zikar rairayewa ne sai ya takaita shi akan fiqhu din can kuma yana magana akan mazhabobin fiqhu bayan magana akan isnadoji da riwayoyi da mutaba'at da takhrijin hadisai to wannan din nan guda biyu duka na shi wa ma'alimus sunani wa a'lamil hadith ala al-bukhari wadannan yace kilahu malil khattabi abu sulaiman tan da muka ji hamadun al-khattabi ma'alimus sunan in kana karanta shi zaka sha mamaki sharhin abu dauda ne yana da kuma sharhin bukhari shine a'lamil hadith ala al-bukhari zaka ga ibnu hajar ma na dibowa daga ciki a cikin fathul bari kilahu malil khattabi wa sharhus sunnah lil baghawi Husayn ibn Mas'ud muhyi sunnal baghawi a sharhus sunnah zai kawo maka hadisi kuma yayi maka sharhin shi da kanshi mufidun fi babi yace yana da amfani akan abin da aka yi shi da shi wal muhalla ibn hazm da littafin muhalla na malam muhammad dan ali dan hazm wannan malamin nan da aka san shi kitabun jalil yace muhalla littafi ne mai daraja laula ma fihi min at-ta'ali ala al-a'imma Allahu akbar ba dan abin da yake cike shi da sukan malamai ba Allah gafarta wa ibnu hazm shi sa zahabi yake cewa Allah ne ya mushi da za'an wifaqa ibnu hazm kai kana fada da wasu mutane a zamanin ka su baji su ibnu al-arabi da makamantan su kake fada da su sai kai extending fada ka shigo da wasu wanda sun wuce tun da can saboda waɗannan na goyen bayan su ya saka su maluku a cikin fadan su shafi kowa ya zama baya ganin kowa da gashi sawa'un wanda yake gani da ido ko wanda yake gani da takarda in yazo kan mutun kawai ya fige shi ya ce wani din banza ana magana annabi shine sai zabi yace sai Allah ya jarabce shi da tafai ga su masu kima amma lam tujawiz atabata babi ba su wuce bakin kofar gidan shi an taba ma kwashi taban shi gaba daya aka kora to shi sa muhalla take da abin nan me zan ce da ake dardare da ita mutane suna dardare da ita saboda kar ka je ta koya maka rashin kunya wa malamai domin kana karantawa zaka saba da cewa ai ba komai bane din shafi daya biyu uku zaka ji ya buge wani malami kawai ce wani waye shi ana magana kaza 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 yayi kuskure yayi wa Allah ƙarya haka zaka ji na irin wannan taqawwala ala Allah kaza 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 to wannan shine matsalolin littafin amma ga malami bincike wanda zai iya tace al-ghas min as-samin to kaga wannan babu lafi ya ci moriya sai shine kamar da muka fadar nan al-izz ibn abdul salam wanda malami ne mufti duk in zai fatawa sai ya duba menene abinda muhalla ta ce akai sai ya sa an kawo muhalla din sharhi ne na al-mujalla shar yayi matni ne sai kuma yayi mai sharhi kuma yakan kawo da isnadojin shi ne yace laula ma fihi min at-ta'ali ala al-a'imma wa infiradihi bi zawahir khalafa fiha jamaahir al-umma da kuma yadda yake kadaituwa da wasu maganganu wanda ya saba wa duk duniyar musulunci akai wannan sune matsalolin muhalla wa sharhi al-imam wal umda kilahuma libni daqiqin al-aid sai kuma al-imam sharhin sai muslim kenan da kuma al-umda dukkanin su fi sharhi al-udda waɗannan dukkan su guda biyu na ibnu daqiqin al-aid shi ma wani gaggen malami ne wa fihi ma dalilun ala ma wa habahu Allah ta'ala lahu min zalika littafan nan guda biyu sun isu hujja akan irin baiwar da Allah ya yi wa ibnu daqiqin na ilimi yace wa ni'mal kitabu sharhu muslimin li abi zakariya an-nawawi ce madala da littafin nan na sharhin muslim na al-imam an-nawawi shine al-minhaj kenan
al-minhaj sharh sahih muslim gashi dai takaitacce amma alherin Allah ya kai gare shi wani abu da nauyin shahara shi shine malami ne na tsantsi ba shi da hayaniya tun a dabi'arsa to kuma ta bayyana alkafinsa shi sa aka ce kwata kwata shi ba baya hujja da ibnu hazm ibnu hazm ya rigaye shi amma baya hujja da shi har ibnu kasir yake ba da labarin wani mafarki da shi ibnu kasir din yayi yayi mafarki ya ga imamu nawawi imamu nawawi yake bashi ne tambaye imamu nawawi wani yasa kai alittafanka baka hujja da ibnu hazm sai ce saboda yana yin kaza kuma ma shi ibnu yace ai ibnu hazm an ganshi a lahira ga taron malamai nan taron malamai mafarki ne fa amma ga taron malamai amma an ce shi ya tsaya daga gefe tsaya daga gefe irin kaman irin yaro yayi latti din nan a assembly ana assembly ce to kai tsaya anan yana jiyo abin da ake amma dai baya ciki amma mafarki ne fa saboda irin wato sun da yare na malamai ba zai shiga cikin su ba amma shi ma malami ne Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta musu gabaki daya yace madalla da littafin nan na al-Imam Nawawi babu shakka wannan magana ce ta gaskiya yace wa kaza asluhu lil qadi iyad haka asalin littafin shine ikmalul mu'lim kenan bi fawaid muslim shi ma wanda asali abin nan ne malamin su ibn al-Imam al-Maziri shine yayi al-mu'lim bi fawaid muslim to al-Maziri bai gama ba yaro su Allah ya gafarta mishi malami ne daga cikin malaman fiqhun shafi'iyya kuma sufi ne abin nan mutumin nan Morocco ne kabarin shi mana nan a Morocco ana zuwa ziyara ma to da yaro sai kai iyad suka karasa shi ka sa mishi ikmalul mu'lim bi fawaid muslim shi kuma nauyi ne sai sake ginawa akan wannan yasa mai suna al-minhaj bi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj dukkan su ababan itina'i yace wa sharhul bukhari li shaykhina da kuma sharhin bukhari na malamin fatul bari kenan wannan kuma kankat kenan ai bai buƙatar wani ƙarin bayani wal ahwazi fi sharhi at-tirmidhi da qadi abu bakr ibn al-arab da ardatul ahwazi ta ibn al-arabi sharhin sunan at-tirmidhi wal qita'a allati li ibn sayyid an-nas alayha aidan akwai kuma ibnu sayyidin nasir ya amuri muhammad ibnu sayyidin nas yayi wani sharhi ma littafin tirmizi dai da bai gama ba shine an-nafhu ash-shadhi bi sharhi sunan at-tirmizi an yi takikin abinda aka samu akwai wani doctor ahmad ma'bad yayi takikin iya wanda aka samu bai gama ba to wannan shi ma yana da kima kwarai da gaske yace thumma dhailu alaiha lil musannifi sannan shi malan iraki yayi ci gaba da wannan rubutun da ibnu sayyidin nasi wanta ha fihi ila nisfi wanda ya kai rabin littafin ya kai rabi duk da yake har yanzu ba a riga an buga shi ba tukunna amma dai ana da labarin cewa akwai maqtat din shi yace lil musannifi ayy wa qad shara'atu fi ikmalihi ni sakhawi nayi nufin na karasa shi ila gairi zalika mimma yatulu iraduhu min ash-shuruhi allati ala al-kutub as-sitta da dai kuma sun tafi wadanda ba zai yi ai ta kawo su ga baki ɗaya ba suna da yawa da tafan kutub as-sitta yace wa min gharibiha daga cikin tafi masu ban mamaki akwai wani sharhi mai suna sharhun nasa'i lil imami abul hasan ali ibn abdullah ibn ni'ma sammahu al-im'an fi sharhi musannafi an-nasa'i abi abdurrahman wannan shi ma yana daga cikin da ba buga ba yanzu yace wa min mutaakhiriha sharh ibn majah lid-damiri daga cikin na baya bayan nan akwai sharhi ibn majah na abul baqa ad-damir sannan yace wa abi zur'at ibn al-musannif abu zur'a dan gidan iraki shi ma yana da ala abi dawuda qit'atun hafila wani sharhi mai girma bal وشرحه بتمامه شهاب ابن رسلان وكذا على ابن ماجه لمغلطاي قطعا هكذا ودنن سوما دي شريعه akwai ولي الدين ابو زرعه دان جيران عراقي akwai ابو العباس احمد ابن حسين ابن حسن الرملي شي ne yake da dayan sharhi sannan akwai kuma sharhin da mughultai yayi mughultai wannan babban malami sunan tafin nashi al-ilam bi sunanihi alayhi salam sharhi ne ga littafin Ibnu Majah, yace baya ga shi kuma akwai sharhohi da aka yi alal Muwatta wa Musnad Shafi'i wal Masabi da sauransu, ga sanan iri daban-daban. Yace wara Ibnu Asakirin fi tarihihi min hadisi Abi Zur'a Ar-Razi qala tafakkartu laylatan fi rijalin fa uritu fi ma yaran na'imu ka anna rajulan yunadi. Wani malami Abu Zur'a, Allah ya gafarta mai, yi mafarki cewa wata rana ya zauna yana ta tunanin mutane da irin makomarsu da ayyukansu da yanzu ina suke, sai ya ga mafarki ana ce mashi, kai Abu Zur'a, ya Abu Zur'a, fahimu matnul hadisi khairun min atafakkuri fil mauta, fahimtan abinda hadisi yake nufi yafi maka akan tunani akan mutane da suka riga suka wuce. Ka je ka zauna kai ka fahimci hadisi yafi maka tunani akan mutane. To dama kun ji waɗannan maganganu da ya kawo a takeice kware da gaske game da littafai waɗanda suke na sharhin hadisai. Alhamdulillah, galibin littafan nan an buga su kuma akwai su, kuma mafi yawan su mu muna ma da su a nan makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya, walillahi alhamd. Sannan akwai wasu waɗanda bai ambata ba waɗanda za su amfanar da mutum, kamar a wannan zamanin akwai Malam Ali Adam Al-Ithiofi wanda ya sharhohi ga Muslim da Sunan Nasa'i da sauransu, kuma sauƙin littafin shi da daɗin shi shine yakan tattaro daga waɗannan littafan. Akwai waɗanda suna nan wasu kuma ba sa nan, sai ya tattaro sai ya haɗa maka su guri ɗaya, sai ya ce wane ya ce a wuri kaza, wane ya ce a wuri kaza, sai ka zama kamar kana karanta shi kana karanta littafai ne mabambanta. Waɗannan littafan jama'a da ire-irensu, duk wanda yake harka da hadisi bai isa ya ce ba ruwan shi da su ba, ya ce kawai shi matanin zai dinga bi. Duk wani tabi da ka sani na hadisi wanda za ka karantar da shi, to sai ka karanta sharihinsa da sharihin da littafai ire-irensa. Mana za ka karanta da Bukhari, ba sharhin Bukhari ko za ka dinga bi ba, dole ka bi sharhin Muslim. Hadisan da Bukhari da Muslim suka fitar da shi, ka duba menene ko masu sharhin Muslim suka ce. Hadisin da Bukhari ya fitar, Abu Dawud ya fitar, me ya masu sharhin Abu Dawud suka faɗa? Hadisin da Bukhari ya fitar, Ibnu Majah ya fitar, me aka faɗa sharhin Ibnu Majah din? Ina fata mun gane wannan. Da haka zai zama kana karanta tashi guda ɗaya, amma kana karanta sharhi watakila guda talatin. To da haka ba ƙaramin aiki ba ne. Wanda kuma duk wanda ka karanta sai ka fita da wata sabuwar fa'ida, duk wanda kake nazari a ciki sai ka samu wani sabon abu, ko abin da wancan ya faɗa watakila akwai kuskure, wani ya gyara da sauransu. Ba wai kawai a ce misali kai tunda dai kana karanta da Bulughul Maram, to Subulus Salam ne kadai sharhinka, ba ruwanka, kawai Subulus Salam kake karantawa, kake bincikawa. To ba za ka bincika hadisan nan da mai Bulughul Maram ya kawo, wasu a cikin Bukhari suke, wasu a cikin Abu Dawud, wasu a cikin Sunan Ibnu Majah, dole ka koma waɗancan littafan. Wasu a Tahawi ya kawo su a cikin sharhu Ma'anil Athar, shi da kanshi yayi sharhi. Wasu Bagawi ya kawo su a cikin sharhu Sunna, shi da kanshi yayi sharhi. Wasu At-Tibi ya kawo shi a cikin sharhin Mishkat, At-Tibi ya kawo shi a cikin sharhin Mishkat, yayi sharhinsa. Wani Suyuti ya tattauna a kanshi a cikin kaza. Da haka sai ka ta yin fagamniya kana neman abin nan. Shi yasa zaka ga karatar da hadisi jama'a ya fi tafsiri fa wahala, domin tafsiri ne duka ayoyin an san jeren giyarsa ɗaya ce. Ma'ana in kana cikin Suratul Ma'ida, duk hadisin da mutum da ka buɗo, to Suratul Ma'ida kawai zaka duba daga aya ta kaza zuwa ta kaza. Amma shi wannan sai ka ta lalube a ina aka faɗa, wane ya kawo shi, a inda ba nan wane ya kawo ba, babin da wane ya saka shi ba a wannan babin ya kawo. Kamar Ibnu Hajarin kuma sai a kawo hadisin, sai ya ce wannan hadisin ba nan zamu sharhin shi ba, sai an je gaba, sai ka je gaban kai ta nema ka rasa ina yayi, sai wata nan kuka randa baka bukata shi, ko sai ka ci karo da shi. Ba za ka yi tsaki ba tunda dai ilimi, amma za ka jiya ta cewa ina ma da na gan shi a baya. Wataƙila da ƴan uwa suna samun kansa cikin irin wannan tatabarza, idan dai kana bincike a cikin littafai na hadisi da makamantansu. To Allah ubangiji ya samu dace. Ina ganin sai mu saurara a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi al-musalsal. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.